sauraro suna na Yusuf Ladaba Ismail akan mita 88.5 a zangon FM inda a daidai wannan lokaci nake nan wato kotun magistrate ne lamba 45 wanda take zamanta a unguwar gedigedi Port Road karkashin mai shari'a Haulatu Magaji Kankarofi inda a daidai wannan lokaci yan sanda suka gurfanar da wasu mutane mutum biyu da suka hadar da Aminu Idris da kuma Sabiu Idris wanda wa da gani ne kuma waɗannan mutane mazaunan kauyen Maimakawa karamar hukumar Gaya ana zargin su da laifin kisan kai laifin da ya saba da sashi na 221 na kundin hukunta masu laifi inda aka yi zargin cewar sun kashe wani mutum mai suna Shehu Abdullahi kai sai muna tare da wato ɗaya daga cikin ɗan uwan marigayin za mu so mu ji abin da ya faru ku kai karar waɗannan mutum biyu.
Assalamu alaikum, wannan mutane sun samu ɗan uwan mai suna Shehu Abdullahi ranar 14 ga watan Ramadan yana kwance a gidansa suka je suka tada faɗa na munafinci da junansu shine ɗaya daga cikin su ya bi ɗan uwansa zai kashe shi da wuƙa shine kuma ɗayan sai yana gudu sai ya fada cikin gidan ɗan uwan mu Shehu Abdullahi yazo ya ce ai masa rai ɗan uwansa mai suna Aminu ya biyo shi har gida zai kashe shi dan haka kai mun rai shine ya fito yana tare ma wannan ɗan uwan kada ɗan uwansa ya kashe shi shi kuma ɗan uwan nasa yana jirowa da gwai sai ce ko ka bani in kashe ɗan uwana ko kuma kai zan kashe ka sai ce ni ko ba za ka yi min kisan kai a gida ba sakamakon haka sai ya fara daba masa wuka nan take fara daba masa wuka ya daba masa wuka sai da tabbatar ya inda tashi sannan ya fito zai gudu Allah ya taimaki Shehu Abdullahi lokacin ya biyo shi yana salati yana ce a taimaka mini a taimaka mini shine mutane suka taimaka masa suka zo suka kada shi a wani guri shi kuma Sabiu yana gani yana zuwa yana hayaniyar mutane ya zo wurin shine sai shi bai tambaye me ke faruwa ba yana zuwa shi ba sai ya tsallo gufan rumfa sai ya tambaza masa a kansa sai da kansa ya dare daga
yanzu me kuke so a yi muku
muna so a yi mana amin a yi mana adalci kan abin da mutanen nan suka yi mana tsasan na kashe mana dan uwan mu dan haka muke roƙon hukuma ta shigo cikin tsari domin ta taimake mu akan abin da aka yi mana na rishin dan uwan mu
me sauraro insha Allah rabbi zan sake dawowa domin tattaunawa da su waɗannan waɗanda ake zargin waɗanda a daidai wannan lokaci suna tare da jami'an hukumar lura da gidajen ajiya da gyaran hali ana kokarin saka su a wato ɗakin adana masu laifi an kuma sanya sati huɗu domin a sake gabatar da su a gaban wannan kotun Yusuf Ladabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan unguwar gedi-gedi.